na 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 na. Here come the hot sniper,
murderer.
I'm the lyrical gangster,
murderer.
Big up the crew in the area,
murderer.
Still have it like that,
murderer.
No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching, ching. Here come the hot sniper,
murderer.
I'm the lyrical gangster,
murderer.
Excuse me, Mr. Officer,
murderer.
Still have it like that,
murderer.
Like a strawberry, money to burn, baby, all of the time. Cut to fit, that's me. Fit to cut the shit. Come juggle with me, that's it. Every time. Here come the hot sniper,
murderer.
I'm the lyrical gangster,
murderer.
Dial emergency number,
murderer. Them up and go, oh oh, cha cha ching ching. Here come the hot stepper, murderer.
I'm the lyrical gangster,
murderer.
Big up the crew in the area,
murderer.
Still living like that,
murderer.
Na 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 na. Yeah man, so what do you? Here come the hot stepper,
murderer.
I'm the lyrical gangster,
murderer.
Big up all crew bow ya,
murderer.
Still love you like that,
murderer.
Here come the hot stepper,
murderer.
I'm the lyrical danger,
murderer.
Big up the crew in the area,
murderer.
Still love you like that,
murderer.
Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. I'm a limit, I'm a danger. Da 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 da